Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kade malama grace
an yi sallah lafiya kace zaka zo yawon sallah sai da jishwal
ai to ke san ai abin nan abuga corona nan ta kore kowa an kore kowa an ce kada tunda kin san mu nan wannan wannan gundumar ta mu har yanzu ba a saki abin nan ba tukunna
yo ai kai ka sani da ka tashi karambani kace kai yawo zaka nace maka me naji na gani kace kai yawon sallah zaka
eh to ke ko abin ka dan baka saba ba tunda kin gani ban taba irin wannan sallah ba duniya
ai
gidana shine komai shine masallacin iri shine komai to sai ni jagoranci iyali na sai muka yi sallar iri in ga miki ni ne mai
mai da ashibi da kira ka nace Abdulsalam nace kada ya ce yau ana sallah shi yana na goma
a ina Abdulsalam ai ya gama ai abin nan shi ma ya gama azumi
Allah sa ya zuba sutura
a sosai ya zuba yayi wanka kai ai mare duk da haka dai ba laifi alhamdulillah an yi bukukuwan sallah dai kamar yadda aka dan samu an yi kuma an kai ziyara inda dai dan kamata dai ba laifi
to Allah maimaita mana ai ban baka dariya ba ni ma an kawo min na ci tuwon sallah irin na social distancing
to
ba da tazara
haka kawo ko an ka je miki ba ce kofa ko
ba ji ko aka gaba tuwon sallah bakin kowa wannan ya aje wannan ya dauka ana adabo daga nesa
to ni malama Grace ina ga idin social distancing inda ban taba gani irin shi ba a America wato kin san kamar yadda na faɗa miki kin san anan akwai gundumomin da a wannan jiha ta Maryland inda kamar muke dan zaune akwai gundumomin da aka ba su dama cewa an dan saki an dan sassarta dokar zirga-zirga nan wannan gunduma ba ta ciki to amma wasu gundumomin da aka an ba su dama su tafi iri to amma malama Grace kin san yadda aka ba dama a tafi irin nan
eh
ai abin ne daban dariya daban sha'awa daban mamaki daban komai ma wato wuce ga ne motoci aka kawai da ka zo da motar ka ba ma fitowa za kai ba motoci aka jera aka wa motoci sahu yadda kika san mutane suna shiga sahu a masallaci haka aka yi motoci sahu sai ka zauna cikin motar ka an sa abin amsakuwa shi liman yana cewa liman yana wa'azi a kowa da yake cikin motar nan yana ji sai an gama liman yace to a ta sallah
eh
sai dama an ga mu kowa ka'idodin sallan ko tsakanin mota da mota ma akwai tazara wanda ana iya sa wata mota a ciki
haka
da gaba da baya da gefen ka duka akwai tazara da ana iya sa wata mota a ciki to
amma ma motan ma da tazara
a kware da gaske ko amma an tsara su in ga miki yadda kika san sahu to shine
abu akwai ban sha'awa
wallahi sai ai to da liman yace a ta da sallah to anan ne dama an ga kowa ana ce a ta da sallah sai ka bude kofar ka sai ka fito kai kadai in ka zo da yaran ka bar su cikin mota an ce ba za su fito ba
eh
sai ka bude mota ka fito kai kadai nan gefen ka nan za ka shimfida abin sallan ka shikenan a tada sallah kowa na gefen motar sa ana gama sallah kuma kuma za ka tafi ka koma cikin mota liman ya hudu ban bayan sallah sannan kowa ya kama gaban sa
Anyar tarihi wannan bala'i ya haifar da tarihi
a gaskiya ya haifar
to Allah ya sa mu gaba wannan bala'i Allah kuma karba addu'o'i Allah ba da ladan ibada
to amin summa amin amin summa amin
Yeah.
da yake babu tabbas ranar da za a yi sallah to sai ba mu recording a bari ya huce ba da tunanin cewa sallah za ta kama ranar asabar
ai kware da gaske kware da gaske
duk wadan sun yi asabar wadan sun yi lahadi
a to ai bari in shiru na inda na faɗa miki abinda wasu mutanen mu suka yi wai su sun je kare sun kwanta wai asabar ne lahadi kin ga da wannan da ba tsari Nasir da ba tsari da har Nasir ya ku dunin yaro da da Muhammad Nasir na sakkuto wai su sun je sun kwanta abin nan wai su asabar za a yi sun je sun abin nan sun sai wai suka je suka yi cikin wani tuwon
nan tantan take abin
ka ce Allah kura da sauran kura da sauran jin yunwa da kishirwa
ashe azumin azara suka kenan
kware da gaske ba kamar shi ba tsarin kin ga ba tsarin ga muke in iska ya hura to lalle ba tsare yana fada yana faduwa da baya a ce ya lafiyar kura ba lita ciwon ciki
dan garan
dan kirce da shi ga yi
ba ka fada bai fada ba da ma ka ce ba za ka fada ba
a ban fada ba na ba tsari na ba tsari kai hakuri ban fada ba don karkace na fada a ban fada ba
dan ba kara
Allah
bai bai ta bada. To a da ya shige ne kuma mu ma aka yi mana rashi abokin aikin mu wakilin mu dake birnin tarayya Abuja.
Nasiru Adamu Elikaya.
Nasiru Adamu Elikaya. Allah ya ma mahaifin shi rantsuwa to muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Nasiru Adamu Elikaya da dangi duka baki daya ranar Litinin da ta gabata. Shine ya rasu a garin Gombe.
Tabbata da fatan Allah ya gafarta masa kuma ya bada hakuri.
Haka. To ina da gaishe-gaishen ta'aziyya nan haka da akwai wannan jummalin da Mama Kamfu da ta aika tana gaida mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Haruna Abdullahi wanda ke aiki a Specialist School Management Board Bauchi kan rasuwar mahaifinsa Abdul Karimu ko Alhajere ne jihar Yobe Alhajere kila. Da kuma yan uwansa Salisu da Awali dukan su a Alhajere sai kuma malama Asadu Gwada da Ciroma domin rasuwar Mama Talade a Rinji jihar Bauchi da kuma Mrs Monica Mato don rasuwar babanta da Rabin Bagaji a Tansai Warji jihar Bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziyya daga Briska da mai gyara zuwa ga Abigail Audu Bawa Bundo da yan uwanta duka bisa rasuwar mamarsu Azumi Mai Kwalibuba da kuma malam Shaibu Joga Fadan Bundo da yan uwansa duka da mutanen Bundo gaba daya bisa rasuwar mahaifiyarsu Wowo Joga Fada Bundo. Akwai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya wannan ya hada da gaisuwar a bari ya huce ne amma tunda muna ta'aziyya bari mu gaisuwar ta'aziyyar ne tukunna ma sake komawa mu mishi wannan gaishe-gaishen na a bari ya huce shi ma ya aiko ne musamman cewa a bashi daman mika ta'aziyyar shi ga wakilin murya Amurka na Abuja wato Nasiru Adamu Elikaya bisa rasuwar mahaifinsa wanda aka yi jana'izar sa a ranar jana'izar kenan ya aiko da wannan sako a garin Gombe wato sakon ya fito ne daga hannun Yusuf M Ramadan Gombawa daga jihar Gombe Najeriya
to sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din zuwa ga tsohon kwamishina a jihar Sokoto Honorable Bello Isa Ambarura bisa ga rasuwar mai ɗakin sa Hajiya Salamatu Bello Isa Ambarura wace Allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata akan haka muke isar da sakon ta'aziyyar mu zuwa ga shi Honorable Bello Isa Ambarura da sauran yan uwa da dangi da iyalai da yan uwa da abokan arziki da fatan Allah ya ji kanta Allah ya aika rahama gabarinta kuma Allah ya sa ta huta kuma ya bada hakurin jure wannan rashi
so Allah ya kyauta ta namu karshen Allah ya ji kaman mata duka ko
eh to amin summa amin
bankwana nake ma masoyiya na tafi sai wajen bankwana nake ma
To kamar yadda muka faɗa wannan Yusuf M Ramadan Gombawa da ya aika da wannan sako ta Aziya zuwa ga abokin aikin mu shi kuma ya aika da wadansu gaishe-gaishe na Abariya Huce yace to gaisuwar Abariya Huce zuwa ga Zakiya Abdullahi Funtuwa yar makarantar Bukuku da Ado Salati Goma ga Annabi Shela Dinki ba kuɗi ajiya da Hadiza matar mai kayan miya miyar gidanki ba kyalami
to fa
kowanne dai kowanne yana da injiya
ashe kullalle ashe Allah gidanta ko ya dace kullalle ashe ne gidanta ya dace
bari da ku kowanne wannan kowanne aka gaida shi akwai injiya da Ismail Jauro dan Achaba a bar gudu ayi salla da Hajiya Sahura mai alalan yan gayu Gombe
nine to ba
ita wanda ne kai ba yan kiya da mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku da Baffa Haruna Bajoga ango kasha kamshi
to ba
da kuma ma'aikatan mu baki da mu dai ba mu da yan kiya
a to to ai ai muna kore yan kiya labaran ku a tafi hannu kai a goshin ku ma
duniya ta fara
duniya ta fara hannu ku
ke bu kenan to sai wannan gaisuwa a ci gaba ita Briska da sai ba aika gaisuwar fata alheri zuwa ga Sajan Garba Bundondas da iyalansa duka da Daniel Zagi da iyalansa da Hannatu Fita Atiku da Bako Lawal Ajos babban baban Rejoice sai kuma Kefas Leka Rafin Zurfi Bauchi Alisa Leka da gaskiya haka ne
to amen
da Ibrahim Hussein Idris Yeluwan Bauchi da Hassan Dan Juma Gata baban Bibi sai Shaya Aliyu Nakwari da uwar gidansa Shamsiya da Alisa Daniel Mararaba da dukan yan uwanta daga ƙarshe tana gaida Sa'idu Garba kona nane da matarsa kona nune kona nane da matarsa Zulai Tisheri tace Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i
to madalla malama Grace amin sun mu amin sai kuma gaisuwa ta gaba wato daga Alhaji Mele Yusufari Allah ya sa na faɗa daidai yace zuwa ga Mahmud Salihu Kauran na Moda sai Ibrahim SG Kusfa Zaria sai Rilwanu mai akwai Bodinga da Usaini Dangwace Karasuwa da M Baban Yusuf Gusau da Ado Salati Goma Rejau da Muhammad Ibrahim Machina sai Abubakar Kawo Girgir sai Usman Farije Buwa Ward a ƙarshe yace da Kinunu mai wato Kinunu Sani Goni Sanda Yunusari to da fatan Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa suna cikin koshin lafiya kuma sun yi sallah lafiya
sai kuma mu mika gaisuwar Abariya Huce ga wannan mai sauraron wannan shirin wanda yace yana ɗaya daga cikin masu matukan sauraron filin Abariya Huce
to
mai suna William Warigon daga jihar Yoba daga jihar Yoba Nigeria sai gaisuwar fata alheri daga babawo Mato mai addu'a zuwa ga Ahmadu Rabe Yanduna da Murtala Ibrahim Zangon Daura da Ali Abdullahi Doron Baga da Haruna Abdulmumin Megwado da Iliyasu Kedi Dambushiya sai Abba bin Baz Nguru da Abdullahi Lake Huntuwa sai Usman Malika Mai Ruwa Road Huntuwa da Yakubu Mai Manja Huntuwa da Abdulrahman Maman da Abdulrahman Malamin Takazandar da Mali Abdullahi Butiji Fadnijar da Sadi Dan Hausa Baturiya da Abdullahi Abdulaziz Tawa Nijar sai Musa Malam Indu Nyame a Jamhuriyar Nijar daga ƙarshe yana gaida Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri yau kai dai baka cikin wannan jere
nan ba ta bata fito bane amma ba matsala ai dukkan bikin sallah ne ya kuru dukkan bikin sallah ba mu cikin bikin sallah da sai na dau mataki a kansa to sai ta kongreso da ke hannuna a halin yanzu a gaba shi a to daga Usaini Kasim Kiringin na Arewa garkuwar matasan Kiringin mai sauraron wannan fili na Abariya Huce daga kasar Libya yace da Allah ya isar masa sakon gaisuwa zuwa ga wato abokansa Gazali Kabir Lolo daga Saudiya sai Komaral Muhammad Dini Tamsuwa da babaye Hotoro mawakin matasa da Bulama Kulla Kandilwa Bukatar da Umar Bakal Magariya Kitari to sunayen dai kai sai hankali ba mamaki dubbari bari ne kin san ba sunayen kware take da su sai Yusuf Suleiman Tarmasuwa da Bako Umara Kandilawa Bukatar sai Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Sani diga dan jihar Maradin Niger a idan na takaita saboda lokaci saboda gaishe-gaishen nashi suna da yawa karshe sai Umar Muhammadu Kiringim Arewa tare da fatan za a dan rika takaitawa saboda ƴan uwanka su ma an suka turo su ma su dan samu a dan gwama nasu gaisuwa
to aka ce komai yawan kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka wannan wasika dake hannunmu ita ce ta karshe wanda za mu karanta wato wannan wasika da ta fito daga Dalhatu Manjos Gobir Samar Zaria a jihar Kaduna yace bayan gaisuwa da fata alheri ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Badaru mai gonjo kasuwar Jimeta da Yusuf mai ti Samaru bus stop Zaria da Bala Marafa mai shago Maska sai Alhaji Mu'azu Jaza director Farmers Esco Samar Zaria sai Husaini mai lemu Maska da sardonan Samaru Zaria kuma sarkin samarin Zazzo Alhaji Bello Sa'idu da Alhaji Hamza mai Samira Maska sai honorable engineer Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna da Gidado Adamu chairman na flyover Kwangila Zaria daga karshe yana gaida Alhaji Babangida Jafar shugaban kungiyar sufuri ta NATO jihar Kaduna
to da fatan Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa sun yi sallah lafiya
Allah kuma nuna mana bayan corona
amin lafiya
Allah ya sa shekara mai zuwa sallah mai zuwa idan Allah ya kai mu ayi ta a masallaci yadda aka saba
amin amin summa amin amin amin
ce wai kada yawon sallah ka ci karo da labari
a'a ba ina yawon sallah ba wannan da yake son sallah yanzu da kika ce bai sani ba nace ai na kyale shi duk cikin munna sallah ne
an
tuna ne wallahi wai aka ce wai wani ne ya duki laborori suna yi masa aiki haka to irin ya zo ne yana ta fada haka an yi masa ba daidai ba irin yana abin nan ce sai ya hangi wani can ma kamar ya dan kare abin da ba daidai ba kawai sai ya zo kawai ya daga hannu ya kwace shi da mari ah to sai mutumin kawai sai haka abin ya bata masa rai amma sai haka kawai
laborer nashi
laborer
ma'aikatan
da suke masa aiki eh sai kawai shi mai gidan sai ya dada laborer mari to sai laborer kawai sai ya daga hannu haka sai ya duba agogo yana dubawa sai ga lokacin tashi akwai sauran minti biyu sai kalli mai gida sai ce mato mai gida kai arziki wallahi duk cikin marin duk cikin lokacin aiki ne amma da abin ake mintin nan biyu sun cika lokacin tashin mu aiki yayi kamare ne wallahi sai na rama amma tunda da yanzu tunda akwai sauran minti biyu to shikenan marin duk cikin aiki ne ba komai ba don ajin nan to shine to na yi maka izuri saboda duk munna sallah ne inda kan ba na sallah bane sai ka kan maka matafi
ashe ba wannan da ake yantsa ashe
ko ba
ga ba yasa
ida mamaki yanzu haka in kika bincika dayan biyu ko dai ba barbare ne ko ba gobiri ne ai na san da gangan yake to dole ka hayya hayya
na da fara majuna da daga ba da nusa bini da aka ci lan bujaburki da yanzu ba da dai
murtala faruk sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri Allah kuma sa mu ga bayan corona lami lafiya
zai ji ciwo na makogoro da tari da mai atishawar da yi fitar ta babu zari da mai mura da mai ciwon kai hada da tari kada ka kanka dan uwa hakan shine asari akwai ma'aikata na lafiya ka kyale bauri mu bar rade radi da cewa cutar karya ne ka dinga duba duniya anan maybe ka gane mutum da ba ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya
baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hanki za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
lafiya in ji Bahaushe jari ne kullu ko ina zaman gida kuma doka ne mu wanke hannuwan mu kan mu kai shi ga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu cikin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatin mu mu daina taruwa mu canza wanga da bi'ar mu mubarakan zara ga wanda ke a ta gefan mu ga ma'aikatan gara state level akwai CDC a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mu kokari mu tumbice shi tun a low level zara so wannan batu ya zama available ga yan uwa na yan kasa ya zama affordable wannan kadan shi
zai zangon FM akan mita